yeri mo mo aka yeri mo mo aka jaru mo gurzon mo akin nan adam zango yau yazo zai waƙe Alhaji Muhammadu Abbo Usman Allah ya taimake ka fari baka fari banza ba cindam kake baka haduwa kasa banza wallahi ko baka dauka sa baka dau yayi wallahi kwatan da kake kawo ta runguma sai gammo alquran jin duk kuka kake kawo ta rataya sai sara fari baka fari banza ba wallahi in ka so ka fi zuma zaki in kake ka fi madaci daci ci gaba da aiki ci gaba da aiki ci gaba da aiki saki da ina kida ina waka adam zango yariman zango kaka lafiya
Abu Usman mai girma ji kamma di bone gambere Abu Usman mai girma Allah sabani di ubara Bismillah sarki Allah sarki dare ya Allah Rabbana jalla jalala Rabbana ka ba'ad kamala sabuwar waka zan kulla zan gaida jarumi mai girma kasar kamaro zan sauka zan gaida jarumi mai girma
adam zango sarkin waka waka ke ne fi yau kenan
Haji Muhammad Abbo Usman hanjin jimina dan albarka Haji Muhammad Abbo Sallama nake a gare ka
nan ko sama do ji dan motsi banu e zango ke mai shi
ga ni nan na sauka kasar ka na zo ne dan in gaje ka Haji Abbo dan albarka kai na ya bada ninka
ko ran ki wa mai bar tsoro ta ban sada banda da saura
eh furgo da na sauka garin gawo dare na cha Now mota mai kima na fesa turaran alfarma
kuma zashi gidan babban waska
Haji Abbo sananan mutum ne da kasar kamar kowa ya san shi kirki ne halin shi salla ne aikin shi kuma sadaka ce halin shi ga yawan fara'a a wurin shi ba girman kai a wurin shi Alhaji Abbo yana da tunani
babban kifi babbar gora ka ci tambura mana manya
Haji Muhammad Abbo Usman hanjin jimina dan albarka sake
oyaye ma sai rawa sai bai gaji dan kaya sana
dan kasuwa kamar wani sarki ko sarkin ma na shayinka din kasar kamar an sanka jama'a na garin girwanka domin zaftar halin ka ni zan gado lalle na yaba ma
barakallah dan baiwa Alhaji Abbo muna ni tare
shuka take johuwa mai halin kirki ne da yawa Alhaji Abbo marar zagi ne
ka jama ga doran bera in ga gano ta yana harcewa
mai da bangar kai shadu guda latilas in baka waka nan garin gaundare Abbo kai Allah ya baka mutane kai wayaya batu na fulani
fulani dan
Nina da karamce da naje ne kasar kamaruwa kai na ga halin alkhairi kai na ga halin annuri kai na ga halin cancanta kai na ga halin albarka fulani sun karbe ni a fulani sun amshe ni
ya Allah ya fulani sun mana kara
Haji Muhammad Abbo Usman hanjin jimina dan albarka lafiya dan zaki sama giwa iban Allah gar na ga kimaci kafar doki an buga kuma an barka zango ne ke gaishe ka ni na ya bada halinka rabana ya ma albarka kamaru gaba daya arraya an duba dubai shanu babu kamar sa mai wani dubai shanu da sananin yawan shanun sa da sananin dubai shanun sa har wata sallah ya girgira wai ita sallar shanu idan sallar ta zo ta zarce babbar sallah ta zarce karamar sallah sallar shanu sunanta a gudanar da wasa kala kala idan sallar ta zo ta
mai zan goya ya bacin kyauta kan san baka je ka damu ba
eh bacin kyauta ja bai ka je gidanai za ka ga mutane sun tare suna saurare
suke sauraro gidan sa
kyautar sai sadar ban jama'a ba sa yake ba
indai haka ne haji abu har abada ba sai jami'a
eh haji muhammad abu usman hanjan jimina dan albarka
eh kowa ya ci sai ya lalace ta ban ka ban babbar giwa
girma ji kan girma sannan babba dan babba kuma malama gidan malam aske a gidan aske kuma kirki a gidan kirki sannan da a gidan da sannan yalwa a gidan yalwa alhaji abu kana da karamce hanjin jimina ko ya cuce ka
eh ko ya ci sai ya lalace ta da ban babbar giwa
mai kudi uban talakawa ne
kuma talakawan ba sa yin kuka
shanu sai wane da wane
amince ka kuma ba samu ba
baya bacci na ji labari
yin mai taimake mai nema ba
raba mu mudan shinkafa ne
alhaji ko da bai noma ba
ya je maka ya zarce madina
dan ya ga kabarin manzan zira
iye maka yau kar so gobe
sai ne ba kudi ya kara ma kuma ba wai dan bai gane
haji muhammad zaman hanjan jimina dan albarka
eh kowa ya ci sai ya lalace ta banka da ban babbar giwa
mai kyautar da mai gajiya abu mai yan sanda mai sojoji
inda zama a ce kasar kamaru gaba na yan sanshi yawon kasa ya jimba za a jira babbani ba gariya ba
eh kasar kudu duk sun san shi kasar yamma sun san shi kasar arewa sun san shi gabar ma duk sun san shi hamshakin attajiri ne dan kasuwar da bai cire ba alhaji abu babbar giwa kai min komai Allah ya saka da alkhairi amin.